akalla mutun 9 aka kashe a ranar 21 ga watan Nuwamba sakamakon hari da yan aware suka kai a kauyen Baminan dake yammacin kasar Kamaru. An dora alhakin wannan kisa kan yan aware masu magana da harshen Ingilishi, inda waɗannan yan tawaye da sojoji suka shafe shekaru kusan 7 suna wabza fada akai-akai. Shugaban karamar hukumar Bambutos David Dibango ya tabbatar da mutuwar mutane 9 a gidan rediyon gwamnati, ma'ana CRTV, inda ya kara da cewa da asubahi yan bindiga suka kewaye kasuwan wannan kauyen. Wani jami'in gendarma ya ce yan awarin dauke da makamai sun shiga kauyen a ranar da ta gabata akan babura, sannan suka yada sako cewa mutane su zauna a gida washi gari, amma ga dukkan alamu mutane da basu sani ba sun fito sun fada hannun yan awarin. Muryar Amurka ta nemi ta san me yasa har yanzu gwamnatin Kamaru ta kasa magance waɗannan hare-hare. Ga amsar da Dr. Batengene, mai tsokaci kan yaki a jami'ar Duwala, yace
déjà il faut saluer le fait que les autorités
dole a jingina wa gwamnatin Kamaru saboda kokari da ta yi wajen kara tsaro a kudu maso yamma da arewa maso yammacin kasar. Sai dai yan aware sun karanci yanayin aikin jami'an tsaron Kamaru, shi yasa suka canza launin hare-hare. Yanzu sun fi karfafa hari irin na saukar lema a yayin da hankulan mutane suka yi nisa.
La stupeur, exactement, c'est ça aussi l'action terroriste, c'est créer la terreur et installer la psychose.
Kan tambayar ya gwamnati za ta yi domin tsayar da wannan kashe-kashe, Dr. Batengene ya kara da cewa
le gouvernement camerounais devrait simplement multiplier
ya kamata gwamnatin Kamaru ta dage wajen neman labaru ga mazauna kauyuka, ta shigar da yan laikin asiri cikin mutane. Ta wannan hanyar kadai za ta iya rigakafi kan hare-hare irin na saukar lema kamar yadda yan aware suke.
Il faut maximiser sur la sécurité de l'information.
Wannan hari na Baminan ya zo ne makonni 2 bayan na Manfe, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 25 a ranar 6 ga watan Nuwamba shekarar 2023 a yankin kudu maso yammacin Kamaru. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka, daga Yaounde a kasar Kamaru.